Wannan batu na sauyin fasalin manyan kudin Najeriya irin su naira 1000 da naira 500 da naira 200 da babban bankin Najeriya yace zai yi tun daga ranar 15 ga watan Disamba na bana zuwa 31 ga watan Janairun baɗi ya dauki hankalin kungiyoyi masu zaman kansu irin su Miyatta Allah Kautal Hore inda shugaban sa na kasa Abdullahi Badejo ya tsokaci yana cewa
Bafulata ne mutum ne wanda yake daje har yanzu ko kirkan da ake wa Fulani a gaskiya duk wanda zai ce maka ya iya zuwa inda Fulani suke har ya sanar da su wani ma abin da gwamnati take ciki gaskiya ƙarya ne to gaskiya mun so a ƙara lokaci domin saboda ƙarin lokaci mu bamu ce sauya kudin nan ba ma yin sa ba ko ba ma tare da shi ba abin da gwamnati ta ga watakila gwamnati wani abu ne wanda yake teku ko wani abu ne wanda yake da akwai mutane masu ilimi kila sauya kudin shine samar da zaman lafiya kamar yadda ake cewa koko shine ci gaban kasar amma mu dai lokacin yayi wa Fulani kadan mun yadda da cewa a canja kudi amma a ƙara lokaci
shi kuwa shugaban kungiyar Sisla kuma jami'i a Transparency International a Nigeria Awal Musa Rafsanjani yace gaba daya ma sauyin fasalin kudin ba shi da wani amfani a kasa yanzu haka
mun tsaya mun yi nazari akai mun ga gaskiya ba shi da alaka da zai kawo gyara wajen bacin tattalin arzikin Nigeria ba shi da alaka da kawo gyara wajen hawa farashi na kayan abinci da kayan masarufi da sauran abubuwan more rayuwa ba shi da alaka na wajen yaki da cin hanci da rashawa ba shi da alaka na farfado da darajar naira ba shi da alaka da dawo da martabar tattalin arzikin Najeriya
amma ga mai nazari a tattalin arzikin kasa Yusha'u Aliyu yana ganin sauyin fasalin kudin ya zo a daidai
gaskiya wannan sabon tsarin kudi da aka fito da shi yana da tasiri ga tattalin arzikin kasa kuma ya kamata a yi haka din saboda wasu dalilai wanda ake kokari a samar ma tattalin arzikin kasa na daidaita farashi da rage hawan farashi da kuma rage rashin ayyukan yi kuma dole ne shi babban banki ya kula da lokacin da zai aikin kamar yadda muka fara korafi shine cewa kasancewan a yi wannan tsari kuma a kaddamar da shi ranar daga watan Disamba yayi daidai da lokacin da mutanen Najeriya suke hada-hada ko dai na bikin sabon shekara ko kuma na bikin Kirsimeti ko kuma na bukukuwa da kuma cire amfanin gona da kuma bunƙasa kasuwanci daga karkaru saboda haka muke ganin cewa yana da kyau babban banki ya samar da tsari na gaggawa na ilmantar da mutane akan wannan abu sannan kuma a saurari korafin mutane domin a maza-maza a samar da abubuwan da zai rage korafin sannan a samar da jami'ai wanda suka fahimci abu da su sanar da mutane da yarukan da za su fahimta wanda zai taimaka mashi kanshi babban bankin wajen cimma burinsa na samar da tsarin kuɗi wanda yake na cashless wato na tafiyar da kasuwanci ta yanar gizo
fadar shugaban kasa ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya amince da a sauya takardun naira 200 da naira 500 da naira 1000 a cikin kwanaki 45 daga 15 ga watan Disamba na wannan shekara zuwa 31 ga watan Janairu na shekara 2023 Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.